بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين أشرين دتايا قواتن ذو الهجة Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 27 ga watan April 1997 Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace Thumma inna sukuta ahli al-ikhtisasi 'an al-hadith qad yuhimu man la ilma 'indahu bihi anna al-haditha mimma yuslih lil-ihtijaj bihi aw al-'amal bihi fi fada'il al-a'mal kama yaqulun bai gushe ba har yanzu yana magana dangane da hadisin da aka ce wai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya zo wuce wata makabarta ya karanta kul huwallahu kafa 11 ya sadaukar da ladan karatun kul huwallahun nan ga mamatan da ke kwance a makabartar za a bashi yawan lada gwargwadon yawan mamatan bayan ya nuna mana cewa wannan ba hadisi bane amma ƙarya ce ya kama ganganun da malamai suka yi sai ya ce to shiru da manyan malamai za su yi game da wannan hadisi zai ruɗi wanda yake bashi da ilimi game da ainihin hadisi akan cewa wannan hadisi na daga cikin hadisan da za a iya kafa hujja da su ko kuma ma za a iya aiki da shi game da ainihin abubuwa waɗanda suke mustahabbai ne kamar yadda ainihin masu fadar haka suke fadi wa hadha ma waqa li hadha al hadis yace wannan shine ainihin abin da ya faru ga wannan hadisi فقد رأيت بعض الحنفية قد احتج بهذا الحديث للقراءة عند القبور يتلو منا قواني دا قد كما لما حنفية ياكف هجا دوانا حديثي دو من اينين هلت چنين كراتون ابناء القرآن اما قبرتا وهو الشيخ الطهطاوي في حاشيته على مراق الفلاح سونا وانا اينهم مالمي الشيخ الطهطاوي يافت وانا ني الاتاف شميسونا الحاشية على مراق الفلاح a cikin shafi na 117 wa qad azahu hadha ila ad-Darqutni wannan malam ya danganta wannan hadisi ga Darqutni wa adhunnuhu wahman malam yace ina tsamanin wannan kuskure ne fa inni lam ajid ghayrahu azahu ilayhi domin ban taba ganin wani malami wanda ya danganta wannan ainihin hadisi ga Darqutni ba thumma innal ma'ruf innal mashghulin al-mashghulin al-mushtaghilin bi hadha al-ilm yace sannan sananniyar magana a wurin malaman da suka shagaltu da wannan ilimi na hadisi annal azwa ila ad-Darqutni mutlaqan yuradu bihi kitabahu as-sunan duk sanda aka ce Darqutni ne ya ruwaito hadisi to malamai sukan ce abinda ake nufi shine a cikin littafin shi a sunan ad-Darqutni wa hadha al-hadith lam arahu fihi yace to wannan hadisi ban ganshi a cikin sunan ad-Darqutni ba wallahu a'lam Allah shine yafi sanin ainihin daidai to a takeicen takaitawa kaji da kan kaje makabarta an gama rufe mamaci ko kuma an je ziyara sai a yi wa mamaci ainihin addu'o'i Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi Allah ya sauƙaƙe mishi kwanciyar kabari Allah ya yalwata mishi da makamantan haka amma ba ka ba a jawo wasu abubuwa na ainihin cewa a karanta qul huwallahu kafa kaza falaqin dunasi kafa kaza ayatul kursi kafa kaza dalili akan haka shine ba a samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ainihin aikata haka ba sai ma aka samu Shehu Usmanu dan Fodiyo a cikin Ihya'us Sunna yace duk sa'an da aka karanta wani abu wanda ya shafi umarni ko hani musamman na Al-Qur'ani a makabarta to za a binciki waɗannan mamata da ke wurin ko sun aikata wannan Shehu Usmanu ya kawo wannan a cikin Ihya'us Sunna dan haka wajibi ne mutane su fahimci addinin musulunci komai akwai inda ake yin shi kowa dai ya san falala da kuma girma da matsayin karatun Fatiha amma bai halatta maka kai zaman tahiya aika karatun Fatiha ba dan haka karatun Fatiha a zaman tahiya bid'a ne in ka aikata haka da gangan sallar ka ta baci to ba Fatiha bace to Fatiha ce bid'a a ba Fatiha bace bid'a daukanta akai ta inda bai dace a karanta ta ba a karanta ta shine bid'a to haka wannan ma ba karatun Al-Qur'ani ne bid'a ba amma ka dauki karatun Al-Qur'ani ko kuma da wasu ayoyi a Qur'ani ka dauka ka ce a makabartar zaka karanta shine abin da aka hana ka Allah ya shiryar da mu al-mas'alatu al-20 wal-100 mas'ala ta 120 wa yajuzu raf'ul yadaini fi du'a ilaha ya halatta ainihin wato a daga hannu hannaye guda biyu wajen yi wa ainihin wato gawa din addu'a in an zo yi mata addu'a ainihin tana cikin kabari لحديث عائشة رضي الله عنها قالت سبود حديث عائشة الله يقارى متى يرداتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وندري من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا فتاة فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب سينا أي كبريرة ببايان شدو من تغني من شوا إناني يتفي قالت عائشة تتي سي بريرة تتي فسلك نحو بقيء الغرقد sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hanyar baqi al-gharqad makabartan mutanen madina fa waqafa fi adna al-baqi sai ya ainihin shiga cikin makabartar baqi sai da ya samu wuri mafi nisa daga cikin makabartar sai ya je tsaya a can thumma rafa'a yadayhi sa'annan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayen shi mahallu shahid kenan yasa an za a yi wa gawa din addu'a sai in za a yi wa kabari din addu'a ko gawa din sai a daga hannu ba fa a sallar gawa muke nufi ba in tana cikin kabarin ka je ziyara ne ko kuwa an kewaye ta ne an daga za a yi mata ainihin addu'a sai ainihin a daga hannaye daga hannayen kuma za a yi shi daidai da kirji ne yasa mutane su je su koyi addinin musulunci sai ga wani ya zo yin addu'a sai ya daga hannun shi sama haka wai ce maka ka daga haka kai bid'a daidai kirjinka za ka daga hannu haka wani kuma zai ga ya daga ya shafa kamar yadda kullum muke tawo mutane tambihi ba a shafa fuska da addu'a bid'a ne in ka daga din sai ka sauke a sallar roƙon ruwa ne aka samu annabi yana daga hannayen shi sama shi kuma sai ya mike su haka in ba nan ba ba a samu annabi yana daga hannayen shi haa hangi hammatar shi ba yasa ko menene in ba ka bi dai ka fahimta ba sai kai tayin abubuwa kana ga addini kake kuma kana yin aikin banza ne ka je ranar alkiyama a ce baka da lada a kai tunda ba haka aka ce kai ba in ka samu karaman mota wadda take shan fetur in ka zuba mata gas za ta tafiya da shi in ka samu babban mota da ke shan gas in ka zuba mata fetur bai fi gas abin nan ba to amma in ka zuba mata za ta tafiya da shi ba za ta yi ba fitilar koyon kadi boka nanzar in ka zuba mata sai ta yi aiki da fetur da kananzar wanda ya fi daraja fetur to in ka ɗibo fetur ka zuba mata yaya ba mamaki ta tashi da gobara ai ko to shi yasa komai ana son ka tsaye da shi ne yadda yake kawai rediyon da ke cin batir wanda yake bature yayi ka a hada ta da wuta in aka hada ta da wuta me za ta yi sai ta kone to ashe komai yadda aka ce din nan to haka ba in aka ce maka kai kaza kafa uku to yi kafa uku in kai kafa biyu to waye ce ka tsaya kafa biyu uku aka ce in kai hudu waye ce ka wuce uku ka tsaya kai hudu ukun nan da aka ce to haka ake so ka tsaya to haka yadda aka ce maka din nan haka zakai sai ka daga hannunka addini ne kake yi ba wai zakai ne ka nuna wani kai ka iya kai malami ne kai mai tsoron Allah kai mai bin sunna a'a ba ruwanka da wannan shedan ne yake ja maka wannan bala'i a'a kai ne kawai addini kake laliban kai yadda Allah zai baka lada shine abin da ake so ka duba shine sai a ainihin wato thumma sarafa da annabi ya daga hannun shi ya addu'a sai ya juya ya tafi kaga ba a ce ya shafa ba babu wani hadisi mai inganci da zaka an ce ya shafa faraja'at ilayya barira sai barira ta dawo fa akhbaratni sai ta bani labari cewa ai annabi ya shiga makabarta ne ya daga hannu ya musu addu'a falamma asbahtu sa'altuhu daga riyawai sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qultu ya rasulullahi aina kharajta al-laila sai nace ya manzon Allah daren jiya ina ka je ne ina ka fita qala sai yace bu'istu ila ahli al-baqi' li usalli alaihim an aike ni ne zuwa ga ainihin mutanen da ke kwance a makabartar baqi'a dan in yi musu addu'a sai yace usalliya saboda sallah asalin ma'anarta a lugar arabiya shine addu'a dan in je in musu addu'a Allah ne ya tashe shi yace je musu addu'a to yanzu mu mamatan mu babu wani da za a yi wa wahayi ai cewa tafi kai musu addu'a ko to shi yasa lokaci zuwa lokaci sai mutane su rinka zuwa suna ziyarar makabarta ana yi wa mamata addu'a amma wani tsakanin shi da makabarta sai ranar da ainihin wato uwar shi ta mutu ko uban shi in ba haka ba abin da zai kai shi makabarta to amma dangane da ziyara fa wannan kuma mutane sun watsar da waɗannan al'amura din na ziyara Allah ya shiryar da mu akhrajahu ahmad al-imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na 6 na musnad shafi na 92 wa huwa fil muwatta wannan hadisi yana nan a cikin muwatta a cikin juz'i na 1 shafi na 239 zuwa shafi na 240 wa anhu an-nasa'i maliku ainihin wato an samu imamu malik yace wa anhu an-nasa'i ta hanyar imamu malik an-nasa'i ruwaito nashi hadisin a cikin mujalladi na farko shafi na 287 binahwihi kwatankwacin lafazin da aka ji mu karanta lakin laysa fihi raf'ul yadaini sai dai a cikin riwayar nasa'i babu magana akan daga hannu din wa isnaduhu hasanun isnadin na nasa'i kyakkyawa ne ko kuma isnadin hadisin gaba daya وقد ثبت رفع اليدين في قصة أخرى لعائشة رضي الله عنها daga hannu din ya tabbata a wata kissar daban wadda Aisha Allah ya kara mata yarda ta ruwaito ta bamu labari taqaddamat fil mas'alati at-tasi'a 10 wal 100 wannan ainihin hadisi ya gabata a karkashin mas'ala ta 119 mun karanta a can baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a kowane lokaci daban ma ya fita ainihin zuwa makabartar baki a din ya daga hannu yayi masa addu'a shine abin da ake cewa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to anan ne zan yi amfani da wannan dama in yi mana wani tambihi domin addinin musulunci kullun gogormaya ake da mutane akan atakaito akan abin da ya tabbata a cikin sunna daga hannu a addu'a an samu inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yi to shin ko in annabi ya idar da sallah jafarilla yana daga hannun shi yana yin addu'a wannan mas'ala ce wadda take shahararriya a wurin ainihin malamai an kai an komo wasu suka ce ana yi wasu suka ce ba a yi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawal Kubra da shi da Allamatul Jazira Al-Allama Ibn Baz sun tabbatar da cewa daga hannu a yi addu'a bayan an idar da sallar farilla bid'a ne wannan magana ta su a da in ba ku manta ba musamman lokacin da muke karatun Bukhari da muka zo kan wannan mas'ala mun tattauna wannan mas'ala an na dauko hadisin da ya zo cikin Bukhari game da mata annabi Ibrahim cewa da wannan fasiki ya tashi zai lalata da ita ta tashi ta yi alwala ta daga ta yi sallah ta daga hannu ta roki Allah akan shi to na kafa hujja da wannan hadisi akan cewa ya halatta ainihin za a iya daga hannu a wajen sallar farilla wannan kafa hujja kuskure ne bincike ya tabbatar da cewa ba daidai bane a kafa hujja da wannan hadisi dangane da sallar farilla domin wannan nafila ce ta yi sannan nafilan nan da ta yi ne ainihin ba cikin shari'ar mu bane don haka ba zai lazimce mu ainihin mu koyi da wannan ba don haka abin da yake daidai in ka idar da sallah zikirorin nan da aka samu shari'ar musulunci ta shar'anta a yi su to sai ai waɗannan zikirorin shikenan sai a tashi in kana da wata bukata daban to addu'a tana da lokutan yin ainihin ta sai ka bari zuwa wannan lokacin ƙarshen dare ko kuma wani abu makamancin haka amma in ka idar da sallah to akwai zikirori waɗanda aka samu su daban-daban astaghfirullah 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 kafa uku kenan allahumma anta salamu minka salam tabarak ya zal jalal wal ikram اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر تسبيحي 33 تحميدي 33 تكبيري 33 لا إله إلا الله قفا daya cikon dari kenan to ga sunan dai mabambanta shi yasa sai a takaito akan wannan abinda muke jan hankalin ainihin ƴan uwa musulmi akai kenan amma sai ai hakuri da wannan fatawar domin ta saba wa abinda aka tashi aka ga ana yi domin duk san da aka kawo mutum a gyara shi ba zai dubi wai gyara kayanka ake mishi ba sai ya ce an ce ya sauke a raba ne saboda haka mas'alar da bata kai ta kawo ba sai mutane su mai da ita mas'alar masifa a ji a tambayi wannan malami wani malamin ma bai taba jin labarin matsalar ba shikenan kuma da karfin tsiya zai ce zai bada fatawa akai daga haka shikenan sai a sababa fitina amma mu dai mun yarda da wannan fatawa ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da fatawa Allamatul Jazira al-Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz akan cewa bai halatta ba in an idar da sallar farilla a daga hannu ana addu'a yin haka din bid'a ne mun fahimci wannan da kyau ko kuma a cikin littafin Tuhfatul Ahwazi sharhin Sunan at-Tirmidhi na Muhammad Abdurrahman al-Mubarak Furi a cikin mujalladi na biyu har ma ya kawo cewa an waye gari a kasashen India wai har ma in baka daga hannun ba ana ganin ma kamar sallar ka bate ba Allah ya kiyaye domin dai iya abin da muka fadi kenan wabillahi tawfik المسألة الحادية والعشرين ومئة مسألة تدريد أشرين دقيا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يجي ولكنه لا يستقبل القبر ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها يجي سيديكم متن بزيفز كانت قبر بكا با لوك تنيي وأينهم واتوسو قبر بكا دن الدعاء باوي قبر بكا نذا أكلا با بل الكعبة سيدي كعبة ذا أكلا الكبلة kamar mu nan mutanen Najeriya da waɗanda suke ainihin a ɓangare irin namu to alƙibla gabas kenan za mu kalla wajen yi wa mamaci ɗin addu'a to haka kowace addu'a ma za ka yi alƙibla ce za ka kalla linahayihi sallallahu alaihi wasallama an salati ila alquburi kama sayati saboda hannun da annabi yayi akan a fuskanci kaburbuka wajen yin sallah waddu'a mukhu salati ita kuwa ainihin addu'a ita ce bargon sallah walubbuha kuma ita ce mafi ainihin ƙarfi daga cikin sallah ka duba kusan wacce gaba ce a cikin sallah wadda babu addu'a to sai aka ce a sallah din ka fuskanci alqibla kama huwa ma'rufun kamar yadda yake wannan abu sananne ne falahu hukmuha dan haka addu'a hukuncin su daya da sallah inda ake kallo ana yin sallah shine al-qibla gabas to nan za a kalla wajen addu'a wa qad qala sallallahu alaihi wa sallama haqiqa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada thumma qara'a sa'annan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roke ni kuma zan amsa muku suratu ghafir aya ta 60 daidai wannan hadisi akhrajahu ibn al-mubarak fi az-zuhdi al-imam ibn al-mubarak ya fitar da wannan ainihin a cikin ainihin littafin shi az-zuhdu war-raqa'iq shine yasa ainihin kashi na 10 yake nufi ba mujalladi 10 ba littafin mujalladi ɗaya ne katu haka amma an kakkasarta shi har kashi 10 a cikin mujalladi din shine yasa kashi na 10 shafi na 151 wal bukhari fi al-adab al-mufrad da al-imam al-bukhari a cikin littafin shi al-adab al-mufrad a raqami lamba ta 714 wa abu dauda da al-imam abu dauda a cikin mujalladi na farko shafi na 551 bi sharh al-aun yace na kafa hujja ne da sharhin aun al-ma'bud wa tirmidhi da al-imam at-tirmidhi a cikin mujalladi na 4 shafi na 178 da shafi na 223 wa ibn majah da ibn majah a cikin mujalladi na 2 shafi na 428 zuwa shafi na 429 wa ibn hibban da ibn hibban alamba hadisi na 2396 wal hakim da al imam al hakim a mujalladi na farko shafi na 491 wa ibn manda fi tauhid da ibn manda a cikin littafin shi at tauhid a cikin waraka takadda ta 69 fuska ta farko nayi bayani akan wannan jiya wa ahmad da al imam ahmad a cikin mujalladi na 4 shafi na 267 da shafi na 271 da shafi na 276 da shafi na 277 wa qala al-hakim abu abdullahi an-naisaburi yace sahihul isnad isnadin wannan hadisi mai inganci ne wa wafaqahu adh-dhahabi al-imam adh-dhahabi ya dace da abin da hakim ya fadi al-sheikh muhammad nasiruddin al-albani yace wa huwa kama qala haka magana take wannan hadisi mai inganci ne kamar yadda waɗannan manyan malamai biyu suka fadi wa qala at-tirmidhi hadithun hasanun sahih al-imam at-tirmidhi yace wannan hadisi ne mai kyau kuma mai inganci wa qala al-hafiz fi al-fath al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya fadi cikin fath al-bari mujalladi na 1 shafi na 49 isnaduhu hasan yace isnadin shi mai kyau ne wa rawahu abu ya'la min hadith al-bara ibn azib kama fi al-jami' as-saghir الإمام أبو يعلى ما يرويت وانا حديثي دقا أينهن براء الأنعاظب حكا وانا مغانا تزو أتكل التافن الجامع الصغير نا الإمام عبد الرحمن السيوطي الله يجكنسو قلت ني محمد ناصر الدين الألباني ألباني من التافي سينتشي وليس هو في مطبوعة المسند لأبي يعلى يتشيتو أما كم وانا حديثي باش أتكل بقن دقائي ومسند نا الإمام أبو يعلى فلعله في رواية الأصبهانيين meyuwa ya zo a cikin riwayar malaman asbahan almajiran asbahan da suka ruwaito daga abu ya'ala amma dai a riwayar da aka buga a yanzu to babu wannan hadisi a ciki yana sanya nuna maganar da suyudi a cikin jami'us saghir to an koma an duba a cikin musnad na abu ya'ala din ba a ganshi ba to amma akwai riwayar musnad na abu ya'ala wanda almajiran shi na kasar asbahan suka yo to me yiwa a ciki aka samu karin wannan amma dai a wannan bugun dake hannun jama'a babu warawahu min hadisihi al-khatib fi tarihihi kuma ainihin khatib al-baghdadi ya ruwaito ainihin a cikin tarihin shi mai suna ainihin tarihu baghdad ya ruwaito wani bangare daga cikin wannan hadisi a cikin mujalladi na 12 na littafin shi at-tarikh shafi na 279 wa fil babi an anas ibn malik marfu'an a karkashin wannan mas'ala akwai hadisin da aka samu daga Anas dan Malik Anas yace ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama bilafzi da lafazin cewa addu'a mukhul ibada addu'a ita ce bargon ibada to wancan hadisin da aka gama magana akai shi yace ne addu'a huwal ibada addu'a ita ce ibada domin kai bukata ga Allah ka nuna ba wanda ya isa ya biya maka sai shi to tsantsar ibada kenan ka nuna ba wanda ya isa sai Allah tunda ka mika mishi hannu ya baka ya biya maka bukata ya share hawayenka ka kai kuka gare shi
saboda ka san ya isa, to wannan kai tsantsar abin da ake kira ibada. To wannan ko lafazin sai yace addu'a ita ce bargon ibada. A ƙarƙashin haka idan babu addu'a to ibada kamar ba ta kenan, kamar ƙashin da ba bargo a ciki ne. To amma wannan lafazin kamar yadda zamu zo mu ji bai inganta ba. Lafazin da ya inganta shine addu'a huwal ibada, amma lafazin addu'a mukhul ibada bai inganta ba. To shine zai tattauna anan, yace akhrajahu at-Tirmidhi, al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da wannan lafazi mai cewa addu'a mukhul ibada din a lamba hadisi na 2234. Wa qala al-Imam at-Tirmidhi yace hadithun gharibun min hadha al-wajhi, wannan hadisi yazo ta hanya ɗaya ne ta wannan fuska. La na'rifuhu illa min hadith ibn Lahi'a, ba mu san wannan hadisi ba sai ta hanyar riwayar Abdullahi ibn Lahi'a al-Qadi. Qultu ni Muhammad Nasiruddin al-Albani, sai nace wa huwa da'ifun li su'i hifzihi, wannan ainihin wato mutum Abdullahi dan Lahi'a mutum ne mai rauni saboda yana da mummunar hadda, hadda shi lalatacciya ce. Na sha faɗa mana wannan ba so ɗaya ba, gidan shi ne kama da gobara, sai litattafan shi suka cinye wuta suka kone, saboda haka sai ya zama abin da ya haddace in yazo zai ainihin karantar ba inda zai koma yayi nazari. To sai zama yana karantarwa abubuwa sai zama a rikice, babu inda zai koma ya tabbatar, malaman kuma sun riga sun mutu. To kaga ya shiga matsala kenan. To sai malaman hadisi da ike suna tsayawa suna auna abubuwa akan tsari, sai suka dubi ai kafin ya samu wannan rikicin yana da wasu almajirai guda uku da suka je suka yi karatu a wurin shi, yana lafiya lau. To don haka sai malamai suka kididdige, sai aka samu waɗannan almajirai guda uku, su ne Abdullahi ibn al-Mubarak da Abdullahi ibn al-Muqri da kuma Abdullahi ibn Wahab. To duk sanda ka ga riwayatu Abdullahi an Abdullahi ibn Lahi'a, to hadisin ya zama hasan. Abdullahi ibn Wahab an Abdullahi ibn Lahi'a, Abdullahi ibn al-Muqri an Abdullahi ibn Lahi'a, Abdullahi ibn al-Mubarak an Abdullahi ibn ibn Lahi'a, to sai ka ce hadisin ya zama hasan. Hadisin ba zai zama sahihi ba, sai dai a matsayi a tsaye da shi a matsayin hasan, domin riwayatul mukhtalif ce. Riwayatul mukhtalif in aka samu almajiran shi waɗanda suka yi karatu wurin shi kafin ya samu wannan rikicin kwakwalwa, sai a ce ya zama hasan. Haka riwayatul mudallis in aka samu wanda ya sarraha ya ce qarara haddathana, to sai a ce hadisi hasan. Mun fahimci wannan da kyau ko? To shine sai yake cewa fa yustashhadu bihi, saboda haka za a iya yin shaida da wannan hadisi. Illa ma kana min riwayati ahadi, za a iya yin shaida da riwayar shi Abdullahi dan Lahi'a. Illa ma kana min riwayati ahadi al-Abadila anhu, sai dai in riwayar ɗaya daga cikin Abdullahi, Abdullahi ne sune Abadila daga gare shi, sune waɗannan da na faɗi. Fa yuhtaju bihi hina idhin, to a wannan hali kai tsaye sai a kafa hujja da shi. In ga riwayatu Abdullahi waɗannan da na lissafa an Abdullahi, to kai tsaye za ka iya yin hujja da ita ko ba a samo ta wata hanya ba. Amma an kaga wata riwaya daban ba Abdullahi ba, daga Abdullahi dan Lahi'a, to wannan ba za ka iya kafa hujja da ita ba kai tsaye, sai dai istishhadi, an ruwaito wani ka hada ka gwa masu gaba ɗaya su karfafi junansu. Sai ya ce walaysa hadha minha, wannan riwayar kuma da muke karantawa addu'a mukhul ibada, to ba riwayar ɗaya daga cikin Abdullahi din nan ne daga shi Abdullahi ibn Lahi'a ba. Lakinna ma'anahu sahihun, yace sai dai ma'anar da wannan hadisi ke dauke da ita ta cewa addu'a ita ce bargon ibada, yace sahihiyar ma'ana ce bi dalili hadisin Nu'man, saboda dalilin wancan hadisi na Nu'man wanda ya gabata shine addu'a ita ce ibada. An fahimci wannan da kyau ko? To dan haka yanzu an yi istishhadi da wannan kenan akan wancan, ba an yi hujja da wannan ba kenan, wancan shine ya zama hujja a babin. An gane? Dan haka sai a ce ihtajja bi addu'a huwal ibada, fastashhada bi addu'a mukhul ibada. An fahimta? Qala at-Tibi fi sharhihi, ga abinda wani babban malami ya faɗi mai suna at-Tibi da yazo sharhin wannan hadisi, yace ata bi dhamir al-fasli wal khabar al-mu'arraf bil lam huwa al-ibada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo dhamir al-fasli, dhamir al-fasli shine huwa, da yace addu'a huwa al-ibada, addu'a ai ma ita ce ibada. To sannan kuma ya kawo da ma'arifa al ibada li yadulla ala al hasar, dan ya nuna ai ita addu'a din ma ita kamar ita kadai ce ma ibadar kawai. Mun fahimta? Wato dan ya nuna cewa in dai ana neman tsantsar ibada, to addu'a ita ce tsantsar ibada. Wa anna al ibadatu laysat ghayra ad du'a, kuma ibada ba ma wata aba bace in dai ba addu'a ba, ma'ana in ba addu'a ba to ba ma ibada kenan. Wa qala ghayruhu, wani malamin kuma anashi sharhin yace al ma'ana, ma'anar wannan hadisi huwa min a'zamil ibada, addu'a na daga cikin abubuwa mafi girma daga cikin ayyukan ibada. Fa huwa ka khabari al hajj arafa, kamar hadisin da annabi yake cewa ne al hajj arafa, aikin hajji ai arafa ce aikin hajji, ai rukunul akbar, ma'ana arafa ita ce rukuni mafi girma na aikin hajji. To haka addu'a ita ce abu mafi girma daga cikin bangarorin ibada. Wa dhalika lidilalatihi ala anna fa'ilahu yuqbilu biwajhihi ila Allah, dalili akan haka shine saboda wanda yake addu'a yana fuskantar da fuskar shi ne zuwa ga Allah. Mu'ridan amma siwahu, ya kau daga duk wani abu wanda ba Allah ba. Li'annahu ma'murun bihi, saboda haka aka umarce shi da yayi. Wa fi'lul ma'muri ibada, aikata abin da aka umarci mutun yayi ko in yayi ibada. Wa sammahu ibadatan, annabi ya kira ya ainihin wato addu'a ibada ne. Li yakhba ad-da'i wa yuzhira dhillatahu, domin me yin addu'a ya kankanda kanshi kuma ya bayyana kaskancin shi. Wa maskanatahu, da kuma kasancewar shi shi ba komai bane. Wa iftiqarahu, da buƙatar shi ga Allah. Idhil ibadatu dhillun, domin ibada kaskanci ne ake son ka saka kanka a ciki wa Allah. Wa khudu'un, da kuma kankanda kai ka ainihin wato takwarkwashe wa Allah, kamar rerecewa Allah, ka nuna kana da buƙata. Wa maskana, kuma ka nuna matukar ainihin kaskancinka da buƙatarka zuwa ga Allah. Abinda ainihin wannan wani malamin kuma ya faɗi kenan. Zakarahul Munawi fil Faid, Al-Hafizul Munawi shine ya faɗi a cikin ainihin littafin shi Faidul Qadir, sharhi ne na ainihin Jami'us Saghir. Qultu, ni Muhammad Nasiruddin Al-Albani sai na ce, fa idza kana ad-du'a'u min a'zamil ibada, to in ya zama addu'a na daga cikin abubuwa mafi girma daga cikin nau'o'in ibada. Fa kaifa yatawajjahu bihi ila ghayril jihati allati amara bi istiqbaliha fi salah, to yaya kuwa mutun zai fuskantar da fuskar shi wajen addu'a ga wata bangare, ga wani bangare wanda ba shine ake fuskanta ba a sallah. Ma'ana tunda dai addu'a ita ibada ce, sallah kuma in ka tashi zaka fuskanci alqibla, to addu'a ma sai ka fuskanci alqibla. Walidhalika kana min al-muqarrar inda al-ulama al-muhaqqiqin, dan haka tabbataccen abu ne a wurin manyan malamai masu tacewa da tantance addini. Annahu la yustaqbalu bid-du'a'i illa ma yustaqbalu bis-salah, cewa ba a fuskantar ko ina da addu'a sai inda ake fuskanta in za a yi sallah. In za a yi sallah ina ake fuskanta? Al-qibla ake fuskanta. To saboda haka in za a yi addu'a ma sai a fuskanci al-qibla. Dan haka in aka je makabarta ba wai haduwa za a yi rikif a kewaye kabarin kamar ana roƙon shi ba, a duk inda kake, a tsaye kake, a tsuguna kake, a zauna kake, sai ka ainihin daga hannunka sai ka fuskanci alƙibla. Yayi daidai gabanka da kabari ko bayanka ko dama da kai, abin dai da ake so shine ka fuskanci alƙibla. Domin in ya zama makabartar duk tana cike da kaburbuka, ba yadda za a yi kenan zai zama za a tasa wasu kaburbuka a gaba. To amma duk inda za a yi dai ya zama an fuskanci alƙibla, da yaro da babba da tsoho da kowane ne, ko mai girman ka ka je makabarta ka kwantar da kanka ibada ka je yi, kai ne yalla bai, kai ne wane ne, ko wane ne kai zaka shiga makabarta kai sallama wa makabarta irin sallamar da aka karanta ana yi, ka kwabe ta kalmanka. Sa'annan kuma in ka shiga za a tura kasa ne, ka sunkuya ka sanya hannayenka ka dirmisa su a kasa, kai ma ka tura su uku, duk wani girman kai ka ajiye shi. Wata ran kai za a kawo wannan wurin, to me ya rage kuma? Ba abin da ya rage. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Wa kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba a mahmulu, mawaki yace duk dan da mace ta haifa komai tsawon ran shi wata ran, ka sa ido zaka ga an dauko shi a makara, kuwa ko wanda zai ce shi kan ba isa ba, ai rufin asiri ma ka samu aka dauke ka a makara ba ruwa cinye kai dawa da kai ba. Allah ya shiryar da mu. Qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala, babban malami, malamin musulunci Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya ya faɗi fi iqtida'is siratil mustaqim, a cikin littafin shi mai suna iqtida'us siratil mustaqim mukhalafata ashabil jahim, koyi da hanya mai kakkiya wadda ke lazimta maka ka saba wa ƴan wutar jahim. Mun yi takaitaccen bayani game da wannan littafi a jiya a cikin shafi na 175. Ibn Taymiya yace wa hadha aslun mustamirrun, wannan wani tushe ne wanda yake haka yake tun farkon musulunci har zuwa yanzu. Annahu la yustahabbu lid-da'i
an yastaqbila illa ma yustahabbu an yusalli ilayhi,
ba a so mai addu'a ya fuskanci wani wuri sai inda ake so ya fuskanta in yana sallah. In yana sallah ina aka neme shi da ya fuskanta alqibla, to haka in ya tashi yin addu'a.
Ala tara anna ar-rajula lamma nuhiya anis salati ila jihati al-mashriqi wa ghayriha,
yace baka ganin yayin da aka hana mutum fuskanta ainihin gabas wajen yin sallah, yana magana kamar mutanen Madina. Mutumin Madina ba zai fuskanci gabas ba shi in zai sallah, zai fuskanci kudu ne, ita ce tasa alqibla, domin su suna arewa da Makka ne, wanda ke arewa da Makka sai kalli kudu in zai sallah. Mu da ke yamma da Makka shine muke kallon gabas. Akwai mutanen duniya da suke gabas da Makka, su kuma za su sallah yamma za su kalla, domin Allah ya ce wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatar al-masjid al-haram, daga duk inda ka fito in za ka yi sallah ka fuskantar da fuskar ka ta kalli masallaci mai alfarma. Yadda kaga muke kallon gabas a nan Najeriya in za mu yi sallah, to wata ƙasa kuma yamma suke kallo, wata ƙasa arewa suke kallo, wata ƙasar kuma kudu suke kallo. To Madina in za a yi sallah a Madina kudu ake kallo, saboda nan ce ainihin inda alƙibla take. To shine Ibn Taymiyya yace baka ga yayin da aka hana mutum yin sallah ya kalli gabas ba, to ba da kai ba ake mutumin Najeriya, da mutumin Madina ake. An gane? Wa ghairi hada, sauran wasu jihohi din, fa innahu yunha an yataharra istiqbalaha waqta ad-du'a, to kamar yadda aka hana mutum ya kalli gabas a Madina wajen yin sallah, to haka lokacin yin addu'a ma an hana shi ya kalli wannan wurin kenan. Wa minan nasi man yataharra waqta du'a'ihi istiqbala al-jihati allati yakunu fiha ar-rajulu salih, ita daga cikin mutane akwai wanda in ya tashi addu'a sai fuskanci garin da yake, ko kuma fuskar da take akwai wani babban waliyi, babban mutumin kirki a wannan ƙasa. Sawa'un kanat fil mashriqi aw ghairihi, wannan ainihin wato jiha gabas ne ko kuwa a wata jiha, indai akwai babban mutum a wani gari wani waliyi in ya tashi addu'a sai fuskanci garin kawai. Ibn Taymiyya yace wa hadha dalalun bayyin, wannan bata ce wadda take a sarari karara, wa sharrun wadihun, kuma sharri ne wanda yake a fili dodar. Kama anna ba'dha an-nasi yamtani'u min istidbari al-jihati allati fiha ba'dhu as-salihina, kamar yadda wasu mutane ba su yadda su juya baya ga ainihin bangaren da yake akwai wani babban mutum a wurin. In aka ce kamar misali yanzu kamar mu nan Sokoto akwai kabarin Shehu Usmanu, akwai na Muhammadu Bello, akwai na Abdullahi Gondo, manyan bayin Allah, to Sokoto tana arewa kenan da Zaria ko, to wani in ya tashi ba zai yadda ya baiwa Sokoto baya ba, ya sa arewa a bayan shi in ya tashi addu'a, saboda wai kai ya juya baya ga manyan mutanen kirki saboda girmama su. Wa huwa yastadbiru al-jihata allati fiha baitullahi, amma kuma sai ka ganshi ya yadda ya juya baya ga jihar da take akwai ɗakin Allah, sai juya yana kallon yamma yana addu'a, ya baiwa Ka'aba baya amma bai yadda ya baiwa kabarin manyan waliyai baya ba. Ko kun fahimci magana? Wa qabru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya baiwa kabarin manzon Allah baya duk bai da ba, amma bai yadda ya baiwa kabarin wani waliyi baya ba. Wa kullu hadhihi al-ashiya'i min al-bid'i allati tudari'u dinan nasara, Ibn Taymiyya yace duk waɗannan abubuwa na daga cikin bid'o'i waɗanda suke kamanta mutum da addinin Kiristoci. Allah ya kiyaye. Wa zakara qabla dhalika bi suturin an al-imam Ahmad wa ashabi Malik, kafin wannan zancen da Ibn Taymiyya ya kawo sai da ya faɗi ainihin maganar da ya samo daga Imam Ahmad da kuma wasu mabiya na Imam Malik, annal mashru'a, cewa abinda shari'ar musulunci ta yarda da shi, istiqbalul qibla bid-du'a'i, fuskantar al-qibla wajen addu'a, hatta inda qabrin nabi sallallahu alaihi wa sallam, har a wurin kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama, ba'da salami alaihi, bayan yi mishi sallama. In ka fuskanci kabarin annabi kai mishi sallama, assalamu alayka ya rasulullah, kai mishi salati, inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, kai mishi salati sannan kai mai sallama, assalamu alayka ya rasulullah. To in ka tashi za ka yi addu'a kuma, to kada ka ainihin wato fuskanci, afwan, in kai sallama za ka fuskance shi, in ka tashi za ka yi salati shine addu'ar kenan, to kada ka fuskance shi sai kuma ka juya sai ka fuskanci alqibla. To haka kowane mamaci, in ka je kabarin wani, assalamu alayka ya fulan, mahaifinka ne, mahaifiyarka, dan uwanka, abokinka, ko kuwa ka je kai wa musulmi addu'a ziyara a makabarta, in kai sallama ka fuskance su, to lokacin addu'a kuma sai ka daga hannunka sai ka fuskanci alqibla. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Allah ya shiryar da mu.
Al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani kaga ya kawo maka daga Imam Ahmad da Al-Majiran Maliku sai kuma yace wa huwa madhhabu Shafi'iyyati aidan, wannan ma har yau shine madhhabin da madhhabin Shafi'iyya suke akai. Fa qala an-Nawawi fil Majmu'i, al-Imam an-Nawawi ya fadi a cikin littafin shi Al-Majmu'u Sharh al-Muhadhab mujalladi na biyar shafi na 311 yace wa qala al-Imam Abu al-Hasan Muhammad ibn Marzuq az-Za'farani, wani babban malami mai suna Abu al-Hasan محمد بن مرزوق الزعفراني وكان من الفقهاء المحققين ينا daga cikin malaman fiqhu manya masu tace addini shine a kafa al-Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani yace tuwfiya sanata 17 wa 500 ya rasu ainihin hijira na da 517 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tarjamatuhu fi tadhkiratul huffaz al-Sheikh Al-Albani yace tarihin shi yana cikin littafin tadhkiratul huffaz mujallad juz'i na 4 shafi lambar tarjuma na 1265 liz-Zahabi na al-Imam az-Zahabi. An fahimci wannan da kyau ko? To shine sai yace fi kitabihi, wannan malami ya fadi a cikin littafin shi mai suna fil janaiz, sunan littafin kenan al-janaiz, yace wala yastalimul qabra biyadi al-qabra biyadihi, bai halatta mutun ya shafi kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da hannun shi ba. Ka je ziyara kabarin ma an bude maka to kaka ce zaka shafa, to in ya zama kabarin annabi ma ba zaka shafa ba, to kabarin wa kuma ya halatta maka ka shafa? To in kuma ya zama kabarin bai halatta ka shafa ba, to ina kai ina shafan shabbakin wannan karfan da aka kawo rodi ne fa aka kawo aka sa, sai ga wani yana shafa haka yana shafa a jiki, kuma mutane sai ka rasa yadda za a yi da su. In ka ce haka ba daidai bane sai ce ka ce kuma annabi bai da falala. Me ya hana in ka sai siga ka dauki kwalin siga ka rinka saka a koko kana sha? Ba kwali bane abin da aka aje? To haka ce me yasa sai ka ce to ai bai da zaki? Mun fahimta? To menene makasudi sukarin? To saboda haka menene makasudin abin da ka zo yi ziyarar kabarin amma ba wai shafo shi ba? Saboda haka ba daidai bane ka je ziyarar kabarin annabi. Abin da yake damun mutanen mu musamman bakaken fata, duk yadda zaka koya musu kyakkyawa aqida da tauhidi, suna zuwa in suka ga wani da zindime man gemu kamu uku sai dauka tawo wannan shine malamin duniya. Saboda haka da ya ga wannan yana kuka yana shafa karfan yana shafa a jiki shi ma sai fashe da kuka, to kai kuma a zuwa me ya hada ka da shi? Kaga India ne ko Pakistan suna da gashi gargazan gashi sai ka ga gemu zurere, sai ga an dauke su a hoto gashi nan mai dogon gemu ya runguma Ka'aba yana ta kuka. Mubtadi'i ne, zunzurutun mubtadi'i, dan bid'a ne, ina ruwanka da shi? Gemu shi ke fassara malanta, wani shagiri ne kuma yana da karatu. Mutum nawa ne yake da gemu, wani bai san sunan gemu da larabci ba saboda yaya za ka karu? Addini abinda aka koya daga Allah daga annabi sallallahu alaihi wasallama shine addini, babu wata falala sai abinda yazo a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine wala yuqabbiluhu, kuma ba zai sumbance shi ba, kada mutun ya sumbanci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama. Qala, wannan malami al-Imam Abu al-Hasan yace wa ala hadha mabati sunnah, haka sunna tazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama. Qala, malamin yace gaba da cewa wastilamul quburi wa taqbiluha alladhi yaf'aluhu al-awam, yace shafar kaburbuka da kuma sumbanta kaburbuka da jahilai suke yi al'ana a yanzu. Kun ji a cikin karni na 6 yake magana, yanzu muna karni na 15 shekara 900 yau da rasuwa, amma yace a yanzu kun ga tun wancan lokacin ake yi. Minal mubtadi'at yace yana daga cikin bid'o'i al-munkara waɗanda suke abankyama shar'an, a shar'ance abin kyama ne, amma a sha'awance da kai yadda zaka gani ka ce to yanzu nan ana nufin annabi da falala, kai ta iya yi waka ce ai daidai ne. Yan bari ta jannubu fi'ilihi, yace ya kamata a nisanci aikata haka. Wayun hafa iluhu, kuma ya kamata a hana mai aikata haka. Saboda haka Allah ya saka wa gwamnatin kasar Saudi Arabia da alkhairi, sai aka ajiye police guda ɗaya gashi nan yana gadi a tsaye a wurin. Da ka zo kai jahili zaka fuskanta sai ce ya haj hadha haram la yajuz,
kai alhaji wannan bai halatta ba sai ai maka nasiha, naka samu mahaukacin alhaji ya dan iya larabci ya ji abin da aka faɗa, shine har wani yazo yana alfahari cikin shehunan dariqa, wani ya ce mishi wannan ai alhadid ne, haba hadidun ai karfe ne bakin karfe, sai ya ce ni kuma sai nace walakinahu hadidun lakinahu khairun minka wa min abika. Sai jahilai da ke kewaye da shi suka yi Allah, suka yi mishi kabbara, ba wai karfe ne amma shi ka yafi ubanka. To hakan Allah ya jarabce ka da jahilai, sai haƙuri. Jahilai dai da malamai da kowaɗanne iri suna musulunci za su tafi Saudi Arabia aikin hajji, to tunda Allah ya danka wannan amana a hannunsu, kuma Allah ya sa su ke jagoranci game da al'amuran tauhidi, to dole ne a kashe kuɗi a ɗauki ɗan sanda a aje a wurin wanda yake zai rinka nuna mutane abubuwan da suke daidai ne ko ba daidai ba. Mai yiwuwa a samu wasu su faɗaka, kaga dai nauyin da Allah ya ɗora musu ya sauka a kansu, wanda kuma bai ji ba kuma wannan ruwan shi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Allah ya shiryar da mu. Shi ne sai ainihin malam ya ce qala, sai wannan malami ya ce faman qasada salama ala mayyitin, wanda yake nufin zai je ya sallama ga wani mamaci, sallama alaihi min qibali wajhihi, sai tsaya daidai fuskar shi ya fuskanci mamacin sai ya mishi sallama, wa idza arada du'a, in kuma ya nufin zai mishi addu'a, ta hawwala an mawdu'ihi, sai ya juya daga wurin da yake, wastaqbala alqibla, sai ya fuskanci alqibla sai ya mishi addu'a. Jama'a mun ji wannan da kyau ai ko? Yawwa. Wa huwa madhhabu Abi Hanifata aidan, kaga ash-Sheikh al-Albani ko shiga yake duniyar littafaifai yana yin karatu ya bincika nan ya bincika nan, bayan ya kawo maka daga Imam Malik, ya kawo maka daga Ahmad, ya kawo maka daga Shafi'iyya, sai ya ce kuma haka ma madhhabin Abi Hanifa ne aidan har wa yau. فقال شيخ الاسلام في القاعده الجليله في التوسل والوسيله يتي ابن تيميه يا فدي ا cikin littafin shi mai suna القاعده الجليله babbar qa'ida ko qa'idoji masu girma fi tawassuli wal wasila game da tawassuli neman kusanci zuwa ga Allah wal wasila da kuma ceto samun ceto wannan littafi akan waɗannan abubuwa yayi su dan Allah da ake cewa ya halatta a ce dan Allah dan annabi ko bai halatta ba, ya halatta a ce dan zumunci ko bai halatta ba, ya halatta a ce dan aure da sallah, da irin waɗannan kalmomin da ake yi, ina matsayin ceto a musulunci? Akan haka ya littafi shine mujalladi guda haka. Ad-Doktor Sheikh Rabi' Abdul Hadi Al-Madkhali, ɗaya daga cikin manyan malaman da ke kulliyatul hadith sharif a Jami'ar Islamiyya da ke Madinar Munawwara, ya haqqaqa, ya kharraja, ya yi ta'liqi akan wannan littafi ta haƙiƙi da ta'aliki da takhriji wanda yake daqiqun ilmiyyun, wanda ya dace a ilimi. Ta nemi wannan littafi, akwai daɗin karatu. Ibn Taymiyyah ya yi shi akan waɗannan matsalolin ne, Allah ya shiryar da mu. A cikin shafi na 125 wa madhhabul a'immatil arba'a, Ibn Taymiyyah ya ce madhhabin limamai guda huɗu ɗin nan, Malikin al-Imam Malik wa Abi Hanifa da al-Imam Abi Hanifa والشافعي دع الإمام الشافعي وأحمد دع الإمام أحمد وغيرهم دما ودنس الإمامان دبن من أئمة الإسلام دع تكل إمامان مسلنشي أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه إذا متنجي والنبي صلى الله عليه وسلم سلم كما يكي نفن زي وكانش وطا الدعاء تدنغني دا زي وكانش وطا الدعاء منين ابن تيمية يكي نفي. Idan Ibn Taymiyyah yana nufin ainihin mutum bayan yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama ya kuma tsayaye wa kanshi wata addu'a a wurin, to Ibn Taymiyyah shi da kanshi a sauran tafan shi ya nuna cewa kuma haka ba daidai bane, kuma wannan magana din ita ce daidai. Ma'ana in ka tsaya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama, in ka juya sai ka fuskanci alqibla kuma sai kai mishi salati, amma kai a wurin ba za ka tsaya ka roki Allah wani abu ba, ko ka roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu, domin wannan bigire, wannan wuri ba wuri ne na addu'a ba, wuri ne na yi musu su addu'a da salati su waɗanda ke kwanci a wurin kawai. Mun fahimci wannan da kyau ko? Fa innahu yastaqbilu al-qibla, Ibn Taymiyyah ya ce to sai mutum ya fuskanci al-qibla. Waqtalafu, duk malamai sun haɗu akan haka, waqtalafu fi waqti salami alayhi, to lokacin yi wa annabi sallama din shine sai malaman suka yi sabani, shin mutum zai fuskanci annabi din ne ko kuwa zai fuskanci al-qibla? Fa qala salasatu, malamai uku daga cikin waɗancan limamai, Malikun wa Shafi'i wa Ahmad, waɗannan Maliku da Imam Shafi'i da Ahmad suka ce yastaqbilu al-hujrata, zai fuskanci ainihin ɗakin da kabarin annabi yake ciki, wa yusallimu alaihi min tilqa'i wajhihi, sai wa annabi sallama yana mai fuskantar fuska annabi sallallahu alaihi wasallama. Malamai uku abin da suka ce kenan, وقال أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة قوتي وياي لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبلها وقت الدعاء باتفاقهم yace kamar yadda malamai suka hadu baki daya akan cewa lokacin yin addu'a mutum ba zai fuskanci kabarin annabi ba to haka lokacin ainihin yi mishi sallama din ma kada mutum ya sake ya fuskanci ainihin kabarin kun ga shi imamu abu hanifa hatta sallaman ma in za ka yi wa annabi to fuskanci alqibla sai kai mishi ainihin sallama haka salatin da sauran duk abubuwan da za ka yi to haka su kuwa waɗancan guda uku sai suka ce lokacin yi wa annabi sallama din ka fuskanci fuskar shi lokacin yin salati kuma da sauran abin da zai biyo baya shi kuma ka fuskanci ainihin alqibla din thumma fi madhhabihi qawlani sannan kuma a cikin madhhabin na Abu Hanifa akwai zantuttuka biyu qila yastadbiru alhujra to tunda aka ce ba za a fuskanci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ba to za a baiwa kabarin baya ne ya zama an baiwa dakin baya haka wasu suka ce wa qila wasu kuma suka ce yaj'aluha an yasarihi sai ya sanya ɗakin sai ya zama hagu da shi to in ya sanya ɗakin ya zama hagu da shi ya fuskanci alqibla wadda take alqiblar su ita ce kudu ɗakin kuma yana hagu da shi kenan kun ga ya fuskanci alqibla kenan wasu kuma suka ce sai ya sanya ɗakin ya zama baya da shi in ya sanya ɗakin baya da shi to ya zama zai fuskanci ainihin yamma kenan kun fahimta domin ɗakin zai kasance ainihin wato yana hagu da jihar alqibla to alqibla ga ta kudu hagu kenan ko an fuskanci in an saka ɗakin a baya ɗakin ya zama a yamma kenan alqibla kuma tana hagu ya zama mutum ya fuskanci yamma kenan wasu haka suka ce ya fuskanci yamma ya sanya ɗakin ya zama bayan shi wasu kuma suka ce a'a ya sanya ɗakin ya zama hagu da shi ya fuskanci ainihin alqibla a cikin mazhabin na Abu Hanifa da suka ce ba za a fuskanci ainihin wato a ɗakin ba lokacin yin sallama din fa hadha niza'un fi waqti salam ibnu taymiya yace wannan zantuttuka da suka yi game da lokacin sallama ne wa amma fi waqti du'a amma lokacin yin addu'a falam yatanaza'u ba su yi ainihin wato zantuttuka ba fi annahu innama yastaqbilu alqibla lal hujra ba wani sabani da suka yi akan cewa mutum zai fuskanci alqibla ne ba ɗakin ba amma lokacin sallama din ne suka ce wasu suka ce fuskanta wasu suka ce ba ya fuskanta ba kun fahimci wannan da kyau ko to menene sababin da ya kawo wannan sabanin nasu sai ash-shaykhul muhaddis al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani sai ya ce wa sababu al-ikhtilaf al-madhkur abin da ya kawo wancan sabani da aka ambata a baya innama huwa min qibali anna al-hujrata al-mukarrama lamma kanat kharijatan 'anil masjid ya fari ne kasancewar ainihin wato wannan ɗaki da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yake ciki ɗaki mai daraja a da ya kasance a wajen masallacin ne a da ɗakin bai shigo cikin masallacin ba wa kana sahabatu yusallimuna alaihi dan haka sahabbai so kasance su ne wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama lam yumkin ahadan an yastaqbila wajhahu sallallahu alaihi wasallama wa yastadbira alqibla ba zai yiwu ba a wannan lokacin mutum ya zan ya fuskanci fuska annabi sallallahu alaihi wasallama ya baiwa alqibla baya domin ɗakin yana wajen masallacin yana cikin ɗakin Aisha akwai katanga a tsakani to sai ya sauke wata lamba a ƙasa sai ya ce wa amma ma rawahu isma'ilul qadi amma magana da isma'ilul qadi ya ruwaito ta fi fadlis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama a cikin littafin shi mai suna falalar riwa annabi sallallahu alaihi wasallama salati lamba ta ainihin 101 yace bi tahqiqi da tahqiqi na shi albani ne ke magana albani ne littafin yayi tahqiqin littafin na baku labarin shi a can karatutukan baya an ibnu umar daga ibnu umar annahu kana ya'ti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama fayadhu yadahu ala qabrihi cewa wai abdullahi dan umar ya kasance yana zuwa ya dora hannun shi akan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama wa yastadbiru al-qibla ya baiwa al-qibla baya thumma yusallimu alaihi sannan yayi wa annabi sallama ash-shaykh muhammad nasiruddin al-albani al-muhaddith al-kabir yace wa da'ifun wannan ainihin magana mai rauni ce munkarun kuma ma a barkyama ce munkara ce a ilmance kama bayyantu fi ta'liqi alaihi kamar yadda na bayyana a can ta'liqin da yawa fadlis salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama din to sai mu koma sama to yana bayani akan cewa a lokacin ɗakin da kabarin yake ciki yana waje dan haka ba yadda zai yiwu ga wani daga cikin su ya zan ainihin wato ya baiwa alqibla baya ya fuskanci annabi sallallahu alaihi wa sallama كما صار ذلك ممكنا بعد دخولها في المسجد بعد الصحابه كما يدى باين ده صحابي suka rasu aka dawo kuma kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zama yana cikin masallacin to abu ne mai yuwa mai sauki ka iya fuskanta fuskar shi ka baiwa ainihin alqibla baya fal musallimu minhum in istaqbala alqibla sarat alhujratu an yasarihi mutumin da zai yi sallama daga cikin su in yaso ya fuskan in ya fuskanci alqibla to dakin da kabarin annabi yake zai zama a hagu da shi kenan kamar yadda na fadi dazu domin alqibla din tana kudu to in ya fuskanci kudu to dakin zai zama yana hagu da shi wa in istaqbala alhujra in kuma suka ce za su fuskanci dakin kanat alqiblatu an yaminihim to zai zama ainihin alqibla kuma tana dama da su kenan wujhatal gharb ta wajen yamma min khalfihim yamma kuma za ta zan ainihin a bayan su mun fahimci wannan da kyau ko qala shaykhul islam sai ibnu taymiya ya fadi fil jawab bil bahir a cikin littafin shi al jawab al bahir fi zur al maqabir kun ga yanzu littafai guda uku kenan a tsakanin shafi biyu zuwa uku a shaykh muhammad nasir din al albani ya kafa hujja da sunan ibnu taymiya to duk waɗannan littafan na ibnu taymiya sai suka koma yan bid'a suka watsar da su sai suka shigo duniyar musulunci sune wa ibnu taymiya sharri in ba haka ba ga abinda mutum ya fadi da alƙalamin shi aje a duba abinda ya fada mana sai ka je ka dubi zancen da wani makiyin shi ya nasaba gare shi kace shi zai zama hujja babu inda ibnu taymiya yake ka aziyarci makabarta abinda ibnu taymiya yake in an je makabarta ka ayi bid'a ayi sunna to su kuma yan bid'a din nan bid'a din ita ce alaiwarsu mafi zaki ita ce nakiyarsu mafi ɗanɗano akan harshen su dan haka in ba ita suka yi a makabartar ba to suna ga ba su ziyarar ba to tunda yace ka ayi bid'a in aka je sai suka ce ai ma ya hana ziyarar makabarta mun fahimci wannan da kyau kamar lokacin da aka tashi aka yi wa'azi aka ce taron suna da ake ranar bakwai din nan to ba musulunci bane shikenan sai suka koma sai suka ce ai yan izala ba su wa yaya suna to shikenan yanzu tun daga farkon izala shekara 20 da suka wuce duk dan da aka haifa to da ya ake kiran shi kenan ake ce mishi yazo ko ya ake yi suna da suna ko to wai su tun da ba a tare sun ci goro sun ci waina sun yi wawa ba akan kudi shikenan wai ba a yi suna ba mun fahimci wannan ai ku ba ku yi wa yaya suna kuma za ta tabo da baki ta ce a'a Aisha amma kuma ta ce wai ba a mata suna ba to ita ta rada mata sai ta kawo rago kenan ko to shine duk sanda ka hana dan bid'a bid'a dama bid'a ta wani fannin kamar yadda al-Imam Shafi'i ya kawo cikin al-Ittisam yace ta kasu kashi biyu akwai bid'a ibafiyya akwai bid'a mahaba bid'a mahaba tsantsar bid'a ita ce abinda dama babu shi gaba daya sai aka kago shi wannan shine tsantsar bid'a akwai kuma bid'a ibafiyya ma'ana asalin abin yana da asali to amma sai aka jawo wani abu da bai da asali sai aka jingina mishi to in ka rugurguje bid'a wanda take tsantsa sai su dubo wani romo da suke samu a ciki sai su ce wa jahilai ya ce kaza fa bai da falala karanta alqur'ani a makabarta ga mamaci tsantsar bid'a ce wannan abu bai da asali kana cewa wannan bid'a ne sai su ce ya zagi qur'ani ya ce qur'ani bid'a ne mun fahimci wannan da kyau jama'a taro da zasu suna la ilaha illallah suna yi wa annabi salati asalin la ilaha illallah tana da asali kuma zikiri na da asali salatin annabi na da asali amma wannan da'irar wazifar da suke su yi a jami'i wannan bid'a ce suka zo suka hada ta da wannan abin da yake da asali da za kai sallar asuba ka zauna kai kadai kana tasbihin ka daga kai sai Allah kake jiyarwa duk wanda yace kai bid'a ya zama dan bid'a shi kuma a cikin wannan zancen nashi domin ma'aiki cikin hadisin da Darqutni ya ruwaito da isnadi kyakkyawa ya ce in kai sallar asuba ka zauna a wurin da kai sallar asuba kana tasbihi kana zikiri har rana ta bullo ka tashi kai sallar duha za a rubuta maka kamar ka je kai aikin umara to ashe ba bid'a bane kai zaman zikirin amma waye ce ku taru kuna yi a jami'i to bid'a ibafiyya kenan jama'a mun fahimta to in baka tsaya ka fahimci addini ka koye shi a wurin waɗanda suke malamai ne tantagariya ba sai ka kana ta tafiya ka ne wa kanka tufka da warwara sai zama gaba ɗayan addinin naka sai ka rasa inda zaka fuskanta ka dibo ka zaka jona da shi ka dibo ka zaka hada ka dibo ka zaka hada duk sai addinin ya waye gari ya gurbace asali tantagariya addinin sai sullube maka Allah ya kiyaye to shine Ibn Taymiya ya faɗi a cikin wannan littafi nashi al jawabul bahir a cikin shafi na 14 ba'da an zakara hadhal ma'ana bayan ya ambaci kwatankwacin ma'anar wancan maganar sai ya ce wa hina idhin fa in kanu yastaqbilunahu wa yastadbirunaha aw yastadbiruna al-gharba faqalu faqawlu al-akthar faqawlu al-aktharina arjahu to in ya zama sahabbai suna fuskantar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama suna ainihin juye bayan su ya zama yamma to magana da mafi yawancin malamai suka yi Maliku da Shafi'i da Ahmad cewa lokacin da mutum zai sallama ga annabi zai fuskance shi ne to wannan magana za ta zan ita tafi karfi wa in kanu yastaqbiluna al-qiblata hina idhin in ko ya zama a wancan lokacin in za su yi wa annabi sallama al-qibla su suke fuskanta su sahabbai waja'aluna al-hujrata an yasarihim su mayar da ɗakin da kabarin annabi yake ciki hagu da su fa qawlu abi hanifata arjah to magana al-imam abu hanifa ita tafi karfi to kun gani anan ibn taymiya ya ban magana a rataye ne in sahabbai sun kasance in za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama suna ainihin wato sanya bayan su ya zama yamma su fuskanci ɗakin kenan to yin haka shi yafi daidai to maganar da Maliku da Ahmad da Shafi'i suka yi ita tafi daidai in kuwa sahabban nan sun kasance in za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sallama suna fuskanta alƙibla ne dan haka sai ɗakin ya zama hagu da su to magana Abu Hanifa ita tafi daidai qultu to ni albani ne sai nace albani mai littafi laqad taraka ash-shaykh rahimahullahu al-mas'alata mu'allaqa haqiqa ibnu taymiya ya ba wannan matsala a rataye Allah madaukakin sarki ya ji kan ibnu taymiya falam yabutta fi annahum kanu yastaqbilunaha ibnu taymiya bai tsaya ya tantance cewa sahabban sun kasance suna fuskantar ɗakin ba aw yastaqbilunaha suna fuskantar al-qibla aw yastaqbiluna al-qabr ko kuma suna fuskantar kabarin ba bai tsaya ya tantance mana ba to me yasa ibnu taymiya bai tsaya ya tantance ba wa ka anna zalika li adami wujudi riwayatin sabita anhum fi zalika kamar saboda ba a samu wata riwaya tabbatacciya bane game da yadda sahabbai suke shi yasa ibnu taymiya shi ma ya ba matsala a rataye walakin law furida annahum kanu yastaqbilunahu to kuma koda a dauka cewa ma suna fuskantar kabarin na annabi ne faqad alimta annahum fi hadhihi alhala kanu yastadbiruna algharba lilqibla to ka san cewa a wannan halin suna baiwa yamma baya ne ba alqibla suke baiwa baya ba li adami imkani zalika fi zamanihim saboda haka ba za ta yi ba a zamanin su domin kabarin na wajen masallaci ne wa sabaqa annal aktharina yaquluna bi istiqbali wa wajhahu sallallahu alaihi wa sallama aidan inda salami alaihi kuma bayani ya gabata cewa mafi yawancin malamai Maliku da Shafi'i da Ahmad sun ce a fuskanci ainihin fuska annabi wajen yi mishi sallama wa hadha yastalzimu istidbar alqibla to inda ha aka fuskanci kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama fuskar shi to wannan ya lazimta lalle za a baiwa alqibla baya kenan al'amru alladhi naqta'u annahu lam yaqa fi ahadi sahaba kama salaf yace wannan al'amari ne wanda a yanke mun yanke hukuncin cewa haka ainihin bai faru ba abin da yake sanya nuna maganan nan ta Abu Hanifa cewa in za a yi sallamar ma a fuskanci alqibla shi yafi daidai domin an ce sahabbai suna fuskantar fuska annabi sallallahu alaihi wasallama suna fuskantar ɗakin to saboda haka ya lazimta kenan suna baiwa alqibla baya suna kallon yamma kenan wajen yin addu'a din to saboda haka sai yace to wannan kam yanke mun yanke hukunci cewa sahabbai ba za su baiwa alqibla baya ba wajen yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama addu'a fa hadha amrun za'idun ala istiqbalil hujra yace wannan kuma wani abu ne ƙararre a bisa fuskantar alqibla din a fuskantar ɗakin don an ce fuskantar ɗaki ta iya yiwa an fuskanci ɗakin amma ba a fuskanci fuskar shi ba to amma in kace ana fuskantar fuskar shi to kuma wannan wata magana ce kuma daban don haka sai yace wala budda lahu min dalilin li isbati babu makawa in ana son tabbatar da wannan magana sai an kawo dalili fa halahu min wujudin to akwai dalilin da zai tabbatar da cewa sahabbai din fuska annabi sallallahu alaihi wasallama ma suke kallo ba wai ɗakin ba zalika mimma la a'rifuhu albani yace wannan ban san wannan ba kan wala ra'aytu ahadan min al-ulama ita'arrada li hadha kuma ban ga wani cikin malamai wanda ya kawo wannan magana ba tare da cewa albanin nan fa ba irin ka bane littafi kwaya uku kamar tsohon fasto maktabatu zahiriya na baku tarihi kusan cikin ta ya girma library ne wanda duk duniyar musulunci babu kamar shi sannan yazo yi wa library din fihirasa littafan duk da ke ciki ya musu fihirasa content yace littafi kaza yana kanta kaza littafi kaza shi kanshi content din kawai wannan sihirarsa kawai mujalladi 100 ce ba littafi ne na karatu saboda haka ba irin ka ne littafi kwaya uku ba ka tashi ana ta masifa da kai a masallacin juma'a ka ce duk duniya sai dai duniyar ɗakin ka Allah ya shirye da mu to shine sai yake cewa sawa'un fi khususi qabri ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama aw fil quburi amma yace ban ga abin da malamai suka ce ba ko daga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma kabarin gama garin mutane ma an fahimci wannan to shine anan za a kwana saboda lokaci ya kure sai mako na sama insha Allah ta'ala za a dauko wannan karatu sai a karasa shi insha Allah duk waɗannan matsaloli ne a ilminci ake tabbatarwa dan a tabbatar maka duk abin da zaka tabbatar sai da dalili domin kun ga tunda ya fara mana wannan littafi duk magana da ya daure sai ya ce saboda hadisi kaza littafi kaza ya inganta to magana da babu hadisi shine sai ya ce to ban sani ba amma wanda ya sani sai ka shi yasa ba fada an ka sani sai ka kai yana can a kasar Urdun can Oman Allah ya shirye da mu wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah